الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولنا رانا تا الخميس زي زبو شاهد قوة جماد الآخرة Hijira Annabi sallallahu alaihi wasallama shekara da 1442 wanda ya dace da 28 ga watan 1 shekara ta 2021 miladiyyar haihuwar Annabi Isa dan Maryam alaihi salam ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka mai suna تخميس القصائد الوترية ودى ابن بشير رحمه الله تعالى يربط وندى وندى درسي شري درسينا 29 بدى وانسا ساتن من يوهد ميمي سي درسينا 29 والحالينا 28 ولشري درسينا 29 إن شاء الله تعالى zabu tashi shafi na 57 da malaike ci gaba da yabo ga annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa li qabri nabiyyin azzama Allahu majdahu wa waffaqahu fadlan wa anjaha qasdahu wa ma huwa illa haythu anjaza wa'dahu zafafna ilayhi زففنا إليه الوفد نطلب رفده فعدنا وكل بالأطايا مجهز فأليتي لقبر نبي دابا كان يا بياني يتي منا زابر الدراء أمم منا موس أدس منا سيوا سي سولي wato muna dan girgiza su haka dan su yi saurin tafiya saboda mun riga mun daura sirda akan su kai abin nan ba ta da kyau mun riga mun daura sirda a kan raƙumman mu kuma ma haura ƙumman saboda ba da dan jijjiga su suna yin sauri yace to wannan muna yi shine li kabri nabiyin domin saduwa zuwa ga kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama azzama Allahu wajdahu annabin da Allah ya girmama wato girman sa da matsayin sa mana wannan sauri da jijjiga raƙumma din duka muna yi shine ba dan komai ba saboda isa zuwa Madina da niyyar ziyartar kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shi wannan annabi azzama Allahu majdahu Allah ya daukaka kimar sa da darajar sa wa waffaqahu fadlan kuma Allah ya yi masa gamankatar ya hada shi da wata irin falala mai girma wa anjaha qasdahu sannan kuma ya nasarantar da manufar sa ma'ana ya biya masa manufarsa sallallahu alaihi wasallama shine na ci gaban addinin musulunci to wannan kudurin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake da shi a zuciyarsa Allah madaukakin sarki ya biya masa wannan bukata din shine wa anjaha ya bashi cin nasara qasdahu ga manufar tasa wa ma huwa shi annabi bai zamo ba illa face haisu a inda anjaza Allah ya zartar da wa'adahu alqawlin sa da yayi masa na cewa zai bashi rinjayi zai daukaka addinin sa kuma zai kare shi daga makiya zafafna ilayhi mun yi gaugawa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama daga azzifaf shi yasa daren an ganci lokacin da ake kai amarya ake kiran sa da lailatul zifaf saboda ana gaggauta amarya ana shirya ta domin kai ta wato gidan ango. To shi da yace zafafna ilaihi, mun yi gaugawa zuwa gare shi. Lilwaf yace lilwafda yace ilaihi alwafda, zafafna ilaihi alwafda, mun gaggauta jama'a. Shine alwafdu ai aljama'a, mun gaggauta jama'a ilaihi zuwa gare shi. Natulubu rifdahu, abinda muke nema shine taimakon sa na shafa'a na ceto ko addu'a. Fa'uduna, sai muka dawo bayan mun riga mun isa tare da wannan jama'a din. Wa kulluna, dukkaninmu mujahazu, abin shiryawa ne bil ataya, da bashi kyaututtuka. Ma'ana kowannenmu ya dawo tare da samun nasaran kyaututtuka masu yawa a tare da shi. Fayasa sabihan, ya kai mai linkaya, wato mai iyo. Qula amrihi, tsawon rayuwarsa. Fi wuzirihi, a cikin zunubinsa. Ma'ana wanda ya riga ya nutse, ya yi nuta a tsawon rayuwarsa a cikin tarin zunubansa masu nauyi. Madal umru, ga rayuwa ta riga ta wuce. Minka bi asirihi, bi asirihi, gaba ɗayan rayuwar taka ta riga ta wuce minka daga gare ka. Bil isyani, kuma tare da saban Allah. Ga rayuwa ta kare gaba ɗaya, shine asru bi asirihi. Sa'annan kuma rayuwar da ta kare kuma tana cike da saba ma Allah madaukakin sarki. Wala shafi'an, babu wani mai ceto ghaira annabiyyi, in ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba, shi kadai ne zai cece ka. Dan zunubanka sun yawa, kana cikin musiba. Bi fakhari, kuma zai yi wannan ceto ne gare ka a dalilin girman sa da Allah ya basa, da daukaka da takamar da Allah madaukakin sarki ya bashi. Yace zakatun, salkaka ce, alal abdani, da ake yin ta ga gangar jiki. Tas'a, wadda gangar jikin take tafiya, liqabrihi, domin saduwa da kabarinsa zuwa Madina. Ma'ana wanda zai samu wannan ceto, wanda zai samu wannan salkaka daga tarin zunubi da ya tara, to shine jikunkunan da suka yi gaggawa na su ga sun sadu da kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallama da sunan ziyara. Fasiru, ku yi tafiya. Wazuru, ku yi ziyara. To in kun kai waɗannan abubuwa guda biyu, na farko ku yi tafiya zuwa Madina domin haɗuwa da kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wazuru, in kun yi tafiyan nan kuma, to ku shiga Madina da niyyar ziyara. In kuka yi haka, to wace wa ahrizu, akwai wawun gaban zai radin nan da alif. To wa ahrizu, za ku tattara alganaima, ganimomi masu yawa, domin kun yi wata irin ibada wadda take mai girman gaske kuma mai falala. Shine kun ziyarci afdalu khalqillahi, shine Annabi sallallahu alaihi wasallama. Afallahu, Allah shi afuwa, amman ga wannan da fihi, ga sha'aninsa, sahaha qasdahu, Allah ya gyara manufarsa, shine Annabi sallallahu alaihi wasallama. To Allah shi masa abuwa, Allah shi masa rangwame. Allah madauki sarki ya inganta niyyar Annabi sallallahu alaihi wasallama. Yace fahama bi uliyahu, sai ya dimauta saboda daukakarsa da darajarsa ta koli da Allah madaukin sarki ya bashi. Wa akhlasa wuddahu, kuma ya tsalkake soyayyarsa, ya tsalkake soyayyarsa. Ko kuma yana iya yiwa afallahu, Allah shi rangwame, amman akan duk wanda
fihi game da sha'aninsa sahaha qasdahu ya inganta manufarsa kyakkyawa game da annabi sallallahu alaihi wasallama daga cikin mabiyansa fahama yaddi mauta bi'uliyahu da ainihin darajarsa wa akhlasa wuddahu kuma ya tsalkake soyayyarsa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wasara ilaihi kuma yayi tafiya zuwa ziyarta ga annabi sallallahu alaihi wasallama yabi tagi min hurifdahu yana neman samun kyauta ta annabi sallallahu alaihi wasallam ziyaratuhu kaga ziyarta annabi sallallahu alaihi wasallama tamhu dhunuba tana goge zanubai tana goge zanubai wa indahu kuma a wurin annabi sallallahu alaihi wasallama sunuful ma'ali akwai nau'i nau'i na darajoji daban-daban sunuf jam'u sinf jam'u sinfin sinfin wato akwai nau'i nau'i na darajoji masu yawa watukunazu kuma ana tattara ana tsare as-sa'adatu arziki ma'ana ana sa ana taskake arziki a wurin annabi sallallahu alaihi wasallama daniyar ziyartarsa ziyara ta sunna da kuma yi masa gaisuwa kamar yadda da yake rubuce a cikin littattafai to yin wannan mutum zai samu goge zanubansa da ya dauka tsakaninsa da mahaliccinsa domin a wurin annabi sallallahu alaihi wasallama akwai nau'i daban-daban na darajoji na wanda ya cancanta ya samu wannan sannan akwai arziki da ake taskake ake taskane ta a tara ta famadha tamadi menene wannan dogewa gare mu bizambina wato ta fuskar aikata zanuban mu mana famadha at-tamadi bizambina me yake haifar da dogewa da ci gaba da kangarewa akan aikata zanubai ya usatu ya kutarun masu sabo ga Allah madaukin sarki asaina mu fasani mun saba ma Allah wa khalafna kuma mun saba ma umurninsa zamanan lokaci mai tsawo bi jahilina kuma a dalilin jahilcin da wautar jahilna mun yi jahilci wa ma khifna uqubata rabbina ba tare da mun tsoraci azabar ubangijin mu ba domin dun mai jin tsoro azabar Allah mu daukin sarki to ba zai saba ma ubangin sa haka kuma ba wanda zai saba ma Allah face sai bisa jahilci ko da mun ce yana da ilimi to lokacin da zai sabo malamai suka ce za a rufe ilimi sai ya gama sabon sai a hudi sai zo yana nadama yace zalalna mun girgiza ko mun kaskanta ko kuma mun yi talalabiya wato mun zami mun samu zamiya zalalna mun samu talalabiya fazalzalna sai muka girgiza aljibala manya-manyan duwatsu bijirmina ko bijurmina a dalilin babban laifinmu ka sassaba da muka yi mai girma ma'ana ta fuskar sabo da da ga Allah subhanahu wa ta'ala mun zame kawanmu sun zame bamu zama mustaqimai ba akan hanya sannan zunuban nan namu sun yawan da ka iya cewa saboda nauyinsu da hadarinsu suna iya girgiza manyan duwatsu walaulahu badanda annabi sallallahu alaihi wasallama muke samun ceton sa ba wafana walaulahu wafana badanda annabi sallallahu alaihi wasallama bai ce wafana al'azab da azaba ta zo muna ta same mu al-munajjazu azaban nan abin gaggautawa. Mana samu Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa sai muka yi tazunubi Allah ya kyale. Kamar da ya faɗa a suratul anfal cewa ba dan da kana cikin su ba to da tunan an gama da su da an halaka su amma zama waka a cikin su to shi yasa sai aka kyale su saboda ya tabbata a sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah kada ubangiji ya halaka al'umma tai a dalilin zunubin da suke aikatawa. Allah ya masa wannan da shi yasa ana talafi ana talafi amma laifin yana nan sai dai ga wanda ya tuba. Amma dai irin yadda Allah ya halaka mutanen Annabi Nuhu sauran Adawa Samud Fir'aun da sauransu to mu a dalilin Annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya yi mana wannan rangwame na cewa ba za a halaka mu gaba ɗaya ba saboda zunubi da muke aikatawa. Laqad haqiqa qama annabi ya tsayu yad'u Allah yana bautan Allah ko yana kiran Allah subhanahu wa ta'ala inda tijahihi lokacin fuskantarsa li ummatihi ga al'ummarsa fi nawmihi wannan addu'ar kuma a cikin baccinsa wanti bahihi da lokacin da ya falka daga bacci. Annabi ko kwana yake ibada yake domin zuciyarsa ba ta kwana kamar yadda ya faɗa idanuwana suna bacci amma zuciyata ba ta bacci. Yace ila an aminna min azabi ilahi ya ci gaba da yi mana wannan addu'a har zuwa lokacin da aminna muka samu aminci min azabi ilahi daga kubuta daga azabar mahaliccinsa abin bautarsa. Zafiru laza hargowar wutar laza anna gare mu yuraddu ana mayar da ita bijahihi saboda kimarsa da darajarsa sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Idza a lokacin da hiya ita wannan wutar laza takadu tana kusa ta mayyazu ta kekkece ta yayyage min gaizin saboda tsananin fushi akan kafire takadu ta mayyazu kenan min gaiz saboda tsananin fushi akan kafirai to tana kusa ma ta kece. To amma dalilin Annabi sallallahu alaihi wasallama sai muka samu shafa'a sai muka kubuta daga wannan azaba din. Hawa Ahmadin son Annabi Muhammad mafi yabo ga Allah madahufin sarki Ahmadun Nas wanda yafi kowa yabo daga cikin mutane to son Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama arrasha ya zamo kamar tabarma shine arrasha ya zamo kamar tabarma fi muhjatis sabbi a tsakiyar zuciyar mai begen Annabi sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda ke kaunar Annabi sallallahu alaihi wasallama to son wannan su haka yake da kasan an shimfiɗa tabarma a cikin tsakiyar zuciyar shi shine muhjatis sabbi a tsakiyar zuciyar mai bege. Fa kullu fu'adin dukkanin wata zuciya intasha takan yi maye fi mahabbatihi a cikin son Annabi sallallahu alaihi wasallam intasha bi ma'ana yayi maye askara kenan yayi maye wala mafsilun babu wata gaba fil jismi a cikin jiki yanci mafsilun shine gaba fil jismi a cikin gangar jiki illa bihi face a dalilin Annabi sallallahu alaihi wasallama in hasha ko ta cika wato ta cika da son Annabi sallallahu alaihi wasallama duk wata gaba hannu ce kafa ce menene to ciki yake da son manzo sallallahu alaihi wasallama. Zara'ana bihi mun shuka bihi a dalilin Annabi sallallahu alaihi wasallama habbal mahabbati kwayar soyayya fil hasha a cikin kayan ciki can cikin ciki ya ce alhashashi ne tarkacen ciki hanji saifa antaware ne da sauransu su ake kira da alhasha to can cikin mun ka shuka kwaya ta san annabi sallallahu alaihi wasallam kaga su ne wanda yake tabbatacci fala udwa babu wata gaba illa fihi maghrib face akwai abin da shi lil hubbi ga son annabi sallallahu alaihi wasallam maghribin shine da shi mana babu wata gaba a cikin jikin mu to face cikin ta akwai wata itaciya ta soyayya ta soyayyar manzo Allah da an kadasa aga duk gaban da ya cike suke da mi da soyayya ga annabi atainaka munzo maka bi zambina da zunuban mu ya khairal anami ya mafi alkhairin talikai ya mafi alkhairin halittu sakara muna masu maye hayara muna dimautattu min makhafati rabbina saboda jin tsoron azabar ubangijin wala siyama ballema misli ni mai magana iri na fa innaka ka gani haqiqani fi ana ina cikin wahala fa zamani na ramani ya jefe ni bi zunubi da zunubai fa ha ana gani bi jahika adalilan albarmaka tawassuli da yake yi irin nasu na bid'a bi jahika adalilan albarmaka to gani fa ha ana bi jahika gani adalila alfarmaka mu'wizu ko ina mabukaci ya khairal bariya ya kai mafi alkhairin halittu almu'wizu shine almuhtaj ko al'adimu allazi la shay'a lahu wanda komai bai da to talaka ana kiran sa da almu'wizu bizai almu'wizu ay al-adim alladhi la shay'a lahu to fa ha ana gani mu'wizu ina mabukaci bi jahika adalila al-farmaka ya khair al-bariya ya kai mafi al-khairin halittu ara al-umra ina ganin cewa rayuwa minni gare ni tafarrata ta riga ta kare rayuwar ta riga ta kare bil ma'asi saboda zunubai wala amalu ko babu wani aiki kyakkyawa yunji da zai tseratar da ni idza a lokacin da maliku mai tsaron jahannama sata ya zaburo gare ni wallahi ya zaburo babu wani aiki da zai tseratar da ni maliku kenan maliku ke saboda haka in ya zaburo to babu wani aiki da zai zo ya kubutar da ni fa ya ahmada ya kai annabi muhammad kulli ka zamo gare ni algita situra ko kuma kulli ka zamo garkuwa gare ni idza duk lokacin da kushi falgitau aka yayi wato algita a sutura gare ni to a wannan lokaci ka zabo garkuwa gare ni zuhiqtu an halakani bizallati yana nufin da shedan da rayuwarsa sun halaka shi bizallati saboda tubatubai na kurakure na zunubai na wa urkistu na tabbata na kahu fil khata a cikin zunubai fa khuzbi yadi annabi ka rike hannuna anta shafi'u kai ne mai ceto al mu'azzazu kuma abin karfafawa abin girmamawa na san cewa in ka rike hannuna to wannan bala'i zai yi min sauki amma in baka rike hannuna ba to halaka ba za ta kare tattare da ni ba to wannan shine abin da yake fada saboda haka harafin zawi ya kare sai harfin ta munan za mu kwana insha Allah ta'ala sai wani darasi sai mu tashi a shafi da 59 kenan a harafi na menene harfu ta Allah mu dauke sarki ya taimaka ya bamu ikon fahimtar abinda muka ji da kuma amfanuwa da shi mahallin shahidi a dinga bibiya duk sanda aka ga wata kalma ba kuwa ko sai a sa ta cikin memory na kwakwalwa a aje ta za ta yi amfani za ta taimake ka wata rana imma Qur'ani gefen tafsiri ko gefen hadisi ko gefen fikihu da abubuwan da ya kama da wannan subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh